A shirinmu na nishadi, a yau mun samu bakuncin Safiyan Lawon wanda aka fi sani da Safe Jamil. Marubuci kuma mai zane wanda ya fara sana'ar rubutu daga bisani koma ga yin zane sannan ya tsunduma a harkar film. Safe Jamil dai ya shafe shekaru 17 yana harkar film inda yakan fito a jarumi, producer da kuma mai bada umarni. Daya da hiranmu ta kasance da shi.
Cewa na fara ne da graphician wato ni ina yin graphics ne wato art. Ai karkar art haka da sauransu. Akwai abin da muke cewa
ya akai kawa daga wadannan graphic din kana zani ka dawo ka fara film.
To in kika lura ai da harkar abin da ya shafi zane da aka abin da ya shafi da film din kansa duk kaman suna karkashin art ne. So kaman magana ne da ake cewa an artist is born is not made. In mutum yana da jini na art tun yana yaro za a fara gane zai fara da yana da wannan da yes. So that's what led me to becoming a film director, film editor and a writer.
To da jarumi ka fara ko fa da bada umarni?
Na fara ne a matsayin producer wato a lokacin wani na bawa ya yi da mun directing domin in fahimci abubuwan. Presently writer ne ni, film editor ne ni, sannan kuma director.
To shi film ɗin ka na farko da ka fara producer ne sunan film ɗin?
Sunan sa Nur.
Akan menene?
Bas a lokacin film ne aka yi akan illa na rashin gaskiya idan mutum ne gaskiya. Rashin gaskiya yadda abu zai zo zai ga kaman abubuwa na tafiya tiryan daga amma definitely at the end sai ya ga wani matsala.
To bayan wannan wani film ka fito a matsayin jarumi tunda ka ce kai acting ko?
Eh to daga baya a shi da san film din na Nur na fito a matsayin jarumi lokacin ko yake dai ba ni na haɗa film din amma ba dai wai main kaman role character ba leading character ba. Na fito ne a dan kadan haka da sauransu saboda sha'awar dai abu.
Yanzu wani aiki kake a yanzu?
A yanzu dai project din da muka sa a gaba shine na gari guda. Wato shi gari guda film ne akan film ne na addini. In aka ce filmin addini ma'ana akwai sakonni da aka tsarfa a ciki waɗanda yake na isar da sakonni na addini wato na addinin musulunci. To shi muke kai yanzu abin ma da ya dan dakatar da mu shine malamai da muka kai wa kaman labaran su duba saboda kasan san sha'ani na addini in aka ce ka is a very sensitive abu dole ne
ka
atara sannan dole sai ka yi aiki hannu da hannu da malamai malamai
me yasa to za ku yi film akan haka misali tsantsan addini?
Akwai kaman kalubale da su yan film din suke fuskanta kaman misali na Kanewood mutane suna nuna cewa irin funafunan da ake bai dace ba da sauransu ya kamata a dinga yin funafunan waɗanda suke nuna kyakkyawan ɗabi'unmu na da kuma al'adunmu da addini. To kusan mu dai yanzu mun shirya za mu iya cewa muna jira ne a gama duba mana labarin saboda shi ne main abin da yake a yanzu yake riƙe idan ya zama na ma kuɗaɗen ne daga baya wasu muka kaman wasu suka shigo suka yi partnering da mu da sauransu kaga sai muka in kuma ma abin ya zo duk da bajet ne da sun sai mutum ya za a yi dai abin da yake hannunmu mu samu mu karasa da shi.
Kai a matsayinka na mai shirya fina-finai me ya fi ci maka tuwa kwarya a harkar shirya?
Babban abin da ya fi shiri ya fi ba ma ni kaɗai ba zan iya ce muke abin da ya fi ci mana tuwa a kwarya shi ne rashin funding. Ma'ana duk abin da za ka yi abin da ya shafi harkar film musamman na Kanewood za ka ga cewa kai kaɗai aka bar ka kake da kuɗinka da a tsari na Kanewood za ka ga cewa producer shi yake komai daidai da buga film din ma a kai kasuwa producer ne yake.
Kuma a zahiranci ba kai kama a kasashen da aka ci gaba ba ka ake yi?
Ai ko ba ma kasashen da aka ci gaba ko a nan Najeriya idan kika je Lagos irin Nollywood din nan producer ya sai producer ya produce da film yana yin fina-finan ne kawai ya sayar shikenan ba ruwansa da ya aka yi. Da ya aka yi karkari sai dai idan akwai ishu na stipend misali sai shigo daga baya ko kuma na right na cewa na sayar maka da film ɗin na shekara kaza ne ba ruwanka da abin da ya shafi marketing producer ba ruwan shi da abin da ya shafi directing director ba abin da ya shafi ruwan shi da abin da ya shafi producer so haka abin yake a zahirin gaskiya.
A fannin tsegumi kuwa a makon jiya ne aka ɗaura auren Zainab ƴar marigayi Aisha ɗan Kano a unguwar ɗan dishin gabas da ke Kano. Shi ma Umar M. Sharif ya haɗu da wasu azalumai da suka tare shi bayan ya tashi daga studio suka doke shi suka kuma karɓe wayoyi da 'yan kuɗaɗen da ke jikinsa. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.